This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 25.31 da mita 41 sai kuma ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lol Niya da kuma Fara'a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da Bello Habib Galadanci da kuma sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu na wannan yammaci na Juma'a.
I, Muhammad Buhari, do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. So help me God.
Muhammad Buhari yake rantsuwar kama aiki a daman shugaban Najeriya da zuwa birnin Abuja. Za mu je cikakken bayani, amma kafin mu nisa ga Bello nan da kanin labarai.
To, Mala Ibrahim, kanin labaran na cewa shi fa sabon wannan shugaban kasa Muhammad Buhari ya ce dole sai an ceto ɗaliban Chibok. Jami'ai a ƙasar Saudiya sun ce akalla mutane huɗu sun rasu daga fashe-fashen bama-bamai yau ɗin nan. Sannan a Iraki ma an samu fashewar bom guda biyu.
Allah Ubangiji ya kyauta. Kamar yadda kuka ji, Muhammad Buhari shi ne shugaban Najeriya a yanzu.
The command center will be relocated to Maiduguri and remain until Boko Haram is completely subdued.
To, a bayan labarai za mu tuntuɓi abokin aikin mu Ali Mustapha na Sokoto da ke Abuja domin jin yadda aka gudanar da bikin miƙa mulkin masabar gwamnatin ta Muhammadu Buhari. Wakilanmu da suke ci a Abuja suna tafi su ma da rahotanni kan ɓangarorin wannan bikin rantsarwa na yau da hirarraki da baƙi na ƙasashen waje da na cikin gida kan wannan biki. Za mu ji muhimmancin wannan sauyin da aka samu ga Najeriya da ma Afirka baki ɗaya. Sannan kuma shirin Musulunci tushen rayuwa a yau zai magana ne kan ma'anar rantsuwa da Ƙur'ani kamar da shugabanni suke yi. A halin yanzu ga labarai.
Jama'a sauraron mu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce babu yadda za a yi Najeriya ta yi ikirarin samun nasara akan mayakan Boko Haram har sai an ceto ɗalibai mata sama da 200 da aka sace daga makarantarsa ta sakandare da ke Chibok a watan Afrilun shekarar ta gabata. A jawabin da ya yi bayan rantsar da shi yau Juma'a, Mr. Buhari ya ce dole ne a ceto ɗaliban Chibok waɗanda mayaka suka yi awon gaba da su a jihar Borno. Sabon shugaban ya kira Boko Haram a matsayin wata ƙungiya mara imani da rashin Allah a zuciyarta, kuma ta nisanta matuƙa daga addinin Musulunci. Buhari, wanda ya karɓi ragamar mulki daga hannun Goodluck Jonathan, shi ne ɗan Najeriya na farko da ya kada shugaba mai ci a zaben jefa ƙuri'a, kuma ya ɗauki rantsuwar kama bakin aiki ne a lokacin da ake gudanar da bukukuwa a birnin tarayyar Najeriya Abuja, da ke kewaye da hotuna da kwallaye da kuma ƙyallaye ma launukan fari da ruwan ganye, wato launukan tutar Najeriya. A jawabinsa na farko, Mr. Buhari ya ce yana son 'yan Najeriya su taka rawar gani, kuma Najeriya ta kanta a matsayin ƙasa ta taka rawar gani a jagorancin shugabanci a nahiyar Afirka baki ɗaya. Najeriya dai ta fi kowace ƙasa a nahiyar yawan jama'a, kuma ita ce kan gaba a haƙo ɗanyen mai a duk faɗin nahiyar Afirka. Sabon shugaban ya amince cewa ƙasar na cikin matsalolin tattalin arziki, a ciki har da matsanancin rashin ayyukan yi da baƙin talauci, kuma alƙawarin takalla matsalar rashin wutar lantarki nan take.
Jami'an ƙasar Saudiya sun bayyana cewar aƙalla mutane hudu aka kashe a Juma'an nan a wata fashewar bom a wani masallacin mabiya ɗariƙar Shi'a da ke gabashin ƙasar, kuma wannan shi ne karo na biyu da aka kai irin wannan hari a kwanakin nan. Wannan fashewa ta abku a lokacin da ake huɗubar sallar Juma'a a masallacin da ke birnin Damman. Hotuna da bidiyo a kan shafukan sada zumunci na intanet sun nuna baƙin hayaƙi na tashi daga ginin yayin da jama'ar da suke gefe suke kuka. Ya zuwa yanzu babu tabbacin cewa ko ɗan harin ƙonar baƙin wake ne kai wannan harin, ko kuma dai an ɗana abinda ta fashe ne a cikin wata mota. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai wannan hari kamar yadda ta ɗauki alhakin wanda aka kai a makon da ya shige.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'ai a hukumance hukumomin tsaro a kasar Iraki sun sanar cewa motoci guda biyu shaƙe da babu mai sun fashe a wasu manyan otel guda biyu dake birnin Bagadaza, lamarin da ya sanadiyar rayuka akalla mutane 10 da raunata kusan 30. Fashewar farko ta faru ne a wani filin ajin motoci dake kusa da Babylon Hotel a yammacin jiya Alhamis, inda mutane 6 suka rasa rayukansu, wasu 14 suka raunata. Jim kadan wata mota ita ma cike da mamamai ta fashe a kusa da Meridian Hotel dake kusa da Hotel din Sheraton, anan mutane guda 4 sun rasu, sannan wasu 13 sun raunata. Yanzu yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan hari.
A ƙarshe, Amurka ta ce dubban 'yan gudun hijiran da suke cikin kwale-kwale akan teku na buƙatar agajin gaggawa na ceto su. Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka Anne Richard ta gaya wa manema labarai a birnin Bangkok a yau Juma'a cewar dole ne a ceto rayukan waɗannan mutane nan ba da jimawa ba. Ta ƙara da cewa dole ne a samar da hanyoyi mafiya amfani wajen tattauna waɗannan batutuwa da ɗaukar matakai saboda jama'a na guduwa suna hawa kan teku a kan kwale-kwale. Richard ta ce ya kamata a duba musabbabin wannan matsala domin fahimtar dalilin da ya sa mutane ba su da mafita sai guduwa daga ƙasashensu ta yin balaguro mai matuƙar hatsari. To, labaran duniyar kenan aka saurara daga nan VOA. To, madalla, muna tare da abokin aikinmu Aliyu Mustapha na Sokoto daga can Abuja. To, amma kafin mu tattauna da shi, bari mu ji yadda Muhammadu Buhari da mataimakinsa suka rantse har ma da martanin PDP daga bakin Nasura da Mail Hikaya.
I, Muhammadu Buhari, do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. So help me God.
General Buhari ke shin rantsuwar zama shugaban farar hula na biyar a tarihin demokaradiyyar Najeriya.
Images a few minutes ago sworn by the Holy Book.
Bayan rantsuwa da amfani da littafi mai girma wato Al-Qur'anul Karim, zan tabbatar da gaskiya da amana. Ni ba ni da wasu ƴan lele ko waɗanda za su rika juya ni kowa nawa ne.
The command center will be relocated to Maiduguri and remain until Boko Haram is completely subdued.
Buhari ya bada umarnin kuma da rundunar sojin Najeriya Maiduguri don murƙushe Boko Haram da ƙwato matan Chibok. Sabon shugaban bai yaba hukumar zaɓe kai tsaye ba don nasarar tasa, amma ya jinjina wa 'yan Najeriya da dagewa don nasarar da nuna Jonathan ya yi dattakun amincewa da kayi. Ba kamar yadda wasu ke fargaban zan yi dirar miki a kansu ba in na samu nasara, in ji Buhari. Ni dai ba zan ci zalin kowa ga abin da ya shuɗe a tarihi ba.
It is only when the three arms act constitutionally.
Matakan gwamnati guda uku, in ji Buhari, za su yi aiki ba tare da yi wa juna katsalandan ba. Da ya juya kan wutar lantarki, Buhari ya nuna takaice rashin inganta rotar tundawa demokuraɗiyya 1999.
Have only brought darkness.
Duhu kawai aka samar, in ji Buhari, yana mai ba da tabbacin samar da wutar, inganta noma, haƙoma adinai, yaƙi da 'yan bashi masu sace mutane da zaman kashe wando. Na hannun daman shugaba Jonathan Mike Omeri bai nuna ƙin jinin a binciki gwamnatin tasu ba.
Aikin da Muhammadu Buhari zai yi, ya riga ya san su, ya zayyana ta. In yana da bukata ya binciko domin a face 'yancinmu, a mayar mana da shi ko haƙƙinmu ko wani ababenmu da aka bawura ta hanyar handama da sauransu, a mayar mana da shi domin a ci gaba da aikin da aka sa gaba. Bismillah, abin da ake bukata kenan. Ba wai ana so a yi irin wannan bincike ko wani abu, ana so a musgana ba wayansu ba ne, amma a yi gyara.
Amma dai kai Mike Omeri ba ka shakkar komai.
A'a, wallahi, alhamdulillah, mun gode Allah da an bamu opportunity ne. Mun service kuma muna nan da ƙarfinmu a shige muke, mu ci gaba da taimaka da goyon bayan gwamnati.
Shi ma mataimakin shugaban ƙasa Osei Banjo ya rantse don wa'adin mulki na tsawon shekaru 4 in Allah ya kai rai. Nasiru Adamaili, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya, ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya, uba ɗaya. Haɗa tayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa tayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya.
To ma da Lage da Nasiru da kuma Shatima Mansur. To kamar yadda nace muna tare da abokin aikin mu Ali Mustafa na Sokoto daga can Abuja kai tsaye. Ali, ina fata kana ji na.
Ina jin ka tangarerar Mallam Hero.
Yawwa, to Ali, ya kaga wannan bikin rantsar da shugaba da aka gudanar yau ne?
Mallam Hero, yau Najeriya kamar wata amarya ƙasa ce a yayin duniya, saboda yau kamar da shi kanshi Buhari ya lura ƙasa ce da ke morewa kyakkyawar fata daga kusan kowane kusurwa ko lungu na duniyan nan. Taron nan dai ya samu duk irin halartar da ake bukata a samu daga kasashen duniya daban-daban, daga bangarori da nahiyoyin duniya daban-daban, domin ba na zaton akwai wata nahiya ta duniya da bata samu kirki ba a wajen wannan taron. Ba na zaton akwai wani jinsi na bil'adama da bai samu wannan wato wakilta a wannan taron ba. Ko ba na zaton akwai wani addini a duniyan nan da bai samu aka wakilce shi a wajen wannan taron ba. Rana ce da Najeriya take morewa wato haɗin kai tsakanin al'ummata. Yau 'yan Najeriya da inda suke a cikin ƙasar na sanadin wannan bikin da aka yi a Abuja, Mallam Ibrahim, suna cike da farin ciki da kishin ƙasa da kuma kyakkyawar fatan cewa za a samu kuma ta gari.
Aliyu, akwai wani abin da kaga ya bambanta tsakanin wannan biki da aka gudanar yau da kuma irinsa da aka saba gudanarwa a can baya?
Ai, kware kuwa, ka san wannan shine karo na farko a tarihin Najeriya da aka samu jam'iyyar adawa ta karɓi mulki daga jam'iyya mai mulki. Saboda haka su kansu 'yan adawa, tsofaffin 'yan adawa, mutanen su APC kenan, wasu su in ka gansu sai ka ga kamar ba su san maya za su yi su tarafa wannan sabuwar dama da wani sabon tauraro da haske da ya fito musu ba. Wasu sukan ce wai da jam'iyyar PDP da APC kowane sai ya koyi zama a matsayinsu sabo da ya samu, ma'ana sai PDP ta koyi zama 'yan adawa, APC ta koyi zama jam'iyya mai mulki. Saboda haka wannan ya taimaka wajen ƙara janyo mutane su so su taka rawa a cikin wannan, ko dai ta hanyar zuwa da kansu su halarci wannan abin. Kuma kada ka manta yayin da ake yinsa a nan Abuja, ana yinsa a jihohi da dama na ƙasar nan, inda gwamnoni sababbi ko kuma ake wasu wankan darza ana sake maida su, kamar irin su jihohin Nasarawa da sauransu. Saboda haka wannan ya bambanta ta hanyoyi daban ba shakka.
Aliyu, wani abin da muka gani wanda ya burge shi ne cewa da 'yan jam'iyyar PDP, wato kamar shi tsohon shugaba Goodluck Jonathan da sabon shugaban da duka makarabansu lokacin da suka fito cikin wannan dandali, ko ya fito cikin annashuwa kamar 'yan uwa, ba wai irin hauragiyar da aka ji da kuma irin abubuwan da aka yi ta fargaba lokacin zaben nan ba. Ko me za ka faɗa mana game da wannan?
Idan ka lura ma da wurin lokacin da aka fito zaben nan, Goodluck Ebele Jonathan ya kira Muhammadu Buhari ya taya shi murnar cewa ya ba da kai bori ya hau. Mutanen PDP da ba su ji daɗin wannan mataki da shi Goodluck Jonathan ya ɗauka ba, hatta iyalansa na kicin gidansa ba su ji daɗin wannan matakin ba. Amma a ƙarshenta wannan matakin ba wai kawai ya ceto Najeriya ba ne, ya haskaka kimar Najeriya a yanin duniya, saboda yau Najeriya ta zama a barkoya. Ko a cikin jawabin ma da aka yi a wannan filin na Eagle Square Abuja, an yi maimaita da jaddada cewa akwai buƙatar ƙasashen duniya su yi koyi da Najeriya, musamman kasan ƙasashen Afirka da dama suna fama da irin wannan rikita na cikin gida, kamar su Burundi da ake kokarin a yi jiwo mulki da sauransu, inda shugabanni ba sa so su sauka. To aka samu ita uwar gijiyar ƙasa ta Afirka, Najeriya, ta zo ta yi wannan babban misali. Saboda haka mutane da yawa ba wai Buhari ya samu mulki ba ne abin farin ciki. Abin farin ciki shi ne shi Buhari da shi Jonathan ɗin kowanne ya taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da na farko an yi zaben nan.
Kuma ba a sami tashin hankali ba. Haka ne. To, Aliyu, kada ka yi nisa, damu dawo da gare ka a zuwa jimawa.
Kowa ya bar gida ya bar shi.
To, haka yake. Kamar yadda muka faɗi, Aliyu bai yi nisa ba, yana nan kusa. Yanzu bari mu je ga Madina Dauda, wadda ta tattauna da mata kan wannan bikin rantsarwa, cikinsu har da mataimakin shugabar ƙasar Gambia Aissatou Ndji Saidi.
Kashi 50 na waɗanda suka kada ƙuri'a a zaben bana da ya ba jam'iyyar adawa wannan nasara mata ne, kuma ƴan uwansu daga ƙasashe daban-daban kama daga nahiyar Afrika zuwa ƙasashen Turai sun yi tururuwa domin taya ƴan uwansu matan Najeriya murnan wannan babban rana. Da farko ga mataimakiyar shugaban ƙasar Gambia Aja Dr. Isatu Njai Sadi.
I feel great. Now, just to say that Big Brother Nigeria is celebrating democracy and we are here to celebrate with them. For sure.
Njai Sadi tace, "Na ji dadi kwarai da gaske. Najeriya na bukin kaddamar da sabon shugaban kasar su, kuma a madadin mutanen Gambia ina taya su murna."
Nabufal, originally from Senegal and Cote d'Ivoire, but I live in DRC in Kinshasa, Democratic Republic of Congo. I feel like being part of something big, and I think it's the victory of General Muhammad Buhari is a hope for Africa, and it's really the victory of democracy, and it has showed that Nigeria has reached a level of political maturity that still some African countries are yet to reach, and it's really a pride for all of us because we believe that Nigeria will lead the path for other countries, inshallah.
My name is Aisha Lubankiri. Well, I live in London. Well, I feel so happy. It's the happiest day of my life. I'm emotional. It's a long journey, but alhamdulillah.
Sunana Hajia Fati Dogoyaro Mangono. Fatana shine sanin shi da muka yi a baya mun san shi Hassan Abdulrahman kuma ya kammala duka abubuwan da muka san shi da shi.
Sunana Aminu Ladan Baki, nazo ne ina representing Arewa Consultative Forum ACF. Abin nake fata ga wannan gwamnatin ita ma gwamnatin ina so ta natsu ta bincike abin da ta samu. In ta bincike abin da ta samu kuma ta nazari kuma ta nemi shawarori ga yanda za ta tafiyar da aikin ta, yanda za ta iya cika alƙawarin da mutanen nan suka yi taiwa mutane. Yanzu kun san canji ba abu ne mai sauki ba, sai an yi hakuri. Gwamnatin ta yi hakuri, kuma mutanen Najeriya mu yi hakuri, kuma ba mu more ba su goyen baya a yi abin da ya kamata. A kula da jama'a, a kyautata musu, kuma abin da aka tsara za a yi. Kuma inda masu fatan Allah ba su sa'a.
Irin bayanai da fatan alheri da mata suka yi kenan a dandalin Eagle Square. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To haka yake shi ma wakilin Musa Lashehu Ashaka ya ji ra'ayoyin 'yan Najeriya da dama a wannan wuri na rantsar da sabon shugaban kasar.
Mutane da dama sun nuna farin cikin shaida wannan rana da Janar Muhammadu Buhari ya dawo mulki bayan yi masa juyin mulki shekaru 30 da suka wuce. Ga ma abin da mutane ke cewa.
Ni ne Litiyo Ando Zangon Daura. Muna farin ciki da wannan babban rana ta rantsar da shugaban kasarmu Janar Muhammadu Buhari. Muna masa addu'a Allah uwanye bahi ikon tafiyar da mulkin nan lafiya. Dukkan wasu fitintunu da suke nema su taso a cikin gwamnatin Allah ya kautar da su. Mu kuma abin da zamu yi kira Allah ya ƙara ba mu hakuri a game da shugabancin nan, domin dole he mun yi hakuri a game da wasu ƴan korafe-korafe. Dole ne akwai matsala a cikin ƙasar nan, misali ba wai mutane da suke cewa Buhari in ya hawa ba wai daga hawan shi ba gyara zai samu.
Inusa Tanko shine shugaban jam'iyyar adawa ta ACP.
Abubuwan da ake ta nema tun da dadewa alhamdulillah mutanen Najeriya sun samu. Mutanen Najeriya sun buƙaci a samu canjin gwamnati saboda mulkin kama karya da aka yi a lokaci na da. Amma abin alfahari shine wannan demokradiya alhamdulillah mun samu farar hula tana miƙawa ragaman mulki ga farar hula. Duk wani abu da aka samu na tashin hankali da mutane suke tunanin za a samu, Allah bai sa an samu wannan ba. Yau Najeriya tana cikin lumana, yau Najeriya tana cikin kwanciyar hankali, yau tana Najeriya tana cikin wani nishadi da Allah ya maimana. Saboda haka muna godiya ga Allah.
Saleh Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
Come on.
To a gaida wato Sale da kuma dan Tala har yanzu kamar yadda muka faɗa muku Ali Mustafa na Sokoto ba nisa yayi ba muna tare da shi kai tsaye daga can babban birnin tarayya wato Abuja Aliyu an riga an gama wannan biki na rantsar da sabon shugaba a yanzu menene yake wakana ko kuma in ce menene muke sa ran cewa zai wakana
na farko ka san ko da aka zo aka rantsar da sabon shugaba Muhammadu Buhari ba a kai ga maganar hada ministocin gwamnatin nan tashi ba daga ranar litinin mai zuwa Allah ya kai mu za mu fara ganin kamun ludan wannan sabon gwamnati ta jiran Muhammadu Buhari na dai kenan na biyu yayi alƙawura da maganganu da dama a cikin dogon jawabin da yayi ba mu san daga cikin wannan korafe-korafe ko kuma kalubala da Najeriya take fuskanta wanne ne zai fara takara ba saboda haka watakila daga mako mai zuwa da zamu shiga zamu fara daga maganganunsa daga matakansa na farko da zai dauka zamu fahimci alƙawarin da zai dauka amma dai abu ɗaya da zan tabbatar maka Malam Ibrahim shine cewa a cikin jawabin da Buhari ba abin da ya karfafa kamar zancen yaki da ƴan Boko Haram kamar da kaji zai dauke da kwatar sojojin Najeriya masu yakin Boko Haram daga Abuja mai da ta Maiduguri
wato cibiyar yaki da ƴan Boko Haram din
in akwai wani abu da zai ba da karfi daga cikin matakan farko wannan yana ciki sai watakila magana wutar lantarki da man fetur har yanzu kuma shi kuma tsohon shugaba ya riga ya kama hanyar ƙauyensu na Otoke da shi da matarsa da iyalansa da sauransu don haka ba ma zaton mu ji wani abu daga wurinsu na yan kwanaki masu zuwa
to Aliyu bari maka tambaya kan wani batu da shi shugaban ya tado kan batun wannan na tsaro ne shine batun ƴan matan nan na Chibok akwai kalamin da ya cewar ba za a taba cewa an sami nasara kan Boko Haram ba sai har in an kwato waɗannan ƴan mata an maida su gidajensu ko akwai wani bayani da kaji masana ko kuma aka fahimta daga jawabin nasa kan yadda za a samu waɗannan ɗalibai mata
wato Ibrahim ka saurari wannan jawabin na Buhari da kyau zaka ji yana kamar taka tsantsan dangane da batun ƴan matan Chibok din nan abin da ya fara shimfiɗa shine a ɗauke da kwatar sojoji a maida ta can su fara tunkarar ƴan Boko Haram na ɗaya kenan na biyu ya jaddada cewa za su shiga wajen aiki da Niger da Kamaru da Chad wajen yaƙar su sannan ya dawo ya ce idan an zo an samu wannan nasarar kawar da su dole a yi hankali wajen neman su wannan ƴan matan ka san wannan ne karo na farko ni da na ji Buhari ya taɓa magana ƴan matan Chibok duk cikin campaign ɗinsa da ƙyar maka ji ya taɓa magana ƴan Chibok ɗin nan duk da cewa ana ta magana game da shi kuma akwai muƙarraban fafatika na neman ƴan matan Chibok ɗin nan a cikin jam'iyyar su APC da suka taya shi campaign ɗin nan amma yau ne na ji karo na farko da Buhari ya fito ƙwallo-ƙwallo yana magana cewa zai yi wani abu watakila yana jira ne sai ya karɓi rangaban mulki zai ɗauki wannan matakin abin da zan tabbatar maka shine cewa komawar headquarter sojojin Najeriya mai yaƙi da Boko Haram a Maiduguri zai ƙara haskaka ko kuma ƙarfafa maganar neman ƴan matan nan na Chibok ya za a nemo su Allahu a'lam
to a mun gode ƙwarai Aliyu sai idan Allah ya kai mu shirinmu na dare za mu sake wayar ka da kuma sauran wakilanmu domin mu ji ƙarin bayani kan irin abubuwan da suke gudana a wannan muhimmiyar rana to haka yake masu sauraro sai a gyara zama ana tare da VOA Hausa ga Bello Galadanci zai gabatar mana da shirin Musulunci tushen rayuwa
Musulunci tushen rayuwa
Allahu ya rahamanu
shugabanni masu rantsuwa da Alkur'ani ko Bible sannan su cin amana ko menene tanadin su shirinmu na yau kenan jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan juma'a a daidai wannan lokaci da sabbin shugabanni suke rantsuwar kama bakin aiki inda suke dafa littafi mai tsarki kamar Alkur'ani ko Bible sannan da sun kama bakin karagar mulki sai ta gudanar da cin amana da rashin bada shugabanci na gari to ko menene tanadin sa addinance
ga Nasiru Adamel Hikaya, wakilin murya Amurka a birnin tare Najeriya Abuja.
Tuna baya a yadda Obasanjo ya sha rantsuwar fara aiki a 1999 da ya aza tubalin wannan demokradiyyar da a yau Buhari ya amshi ragama. Shin wannan rantsuwar dai da akan yi da ƙarin al'adar ratayawa mai rantsuwar Alkur'ani ga Musulmi da Bible ga Krista na alamta amincewa da addini da tasirin sojin cusa ƙidar amana cika alkawari ga shugabanni. Menene tanadin irin wannan rantsuwa a musulunci ne? Ga Sheikh Abdullahi Balalau.
Turawa sun zo al'umma kusan ƙarshen zamani, mutane tsoron Allah ya ragu, sai aka ce to a ɗauko Alkur'ani don a ƙara tsorata duk mutumin da ya zamanto zai karɓi wani office. A ce to littafin da kafi yadda da shi fa shine littafin Allah Alkur'ani. To gashi nan karataya. Domin kasancewa Alkur'ani nan shine a gabanka, idan ka yadda ka ci amana Alkur'ani zai kama ka.
Mataimakin shugaban kungiyar Kristoci ta ƙasar Reshen Arewa maso gabas, Rabaran Shaibu Bell ya faɗi matsayin rantsuwar addinin Krista.
Koyarwa da muka ji a cikin littafin bishara daga hannun Matta sura 23 aka ce kowa kuma ya rantse da sama, ya rantse da kursiyin Allah da kuma wanda yake zaune a kansa. Kaiton ku malaman a taura da farzawa, munafukai kuke, kuna fitar da zakar na'ana da lamsur da aniseda da kuma na'ana, amma kun yarda muhimman jigajigan a taura, wato gaskiya da jinkai da aminci, waɗanda su ne ya kamata ku yi ba tare da kuma kunyar da sauran ba.
Tsarin mulkin Najeriya da baruwansa da dokokin addini, amma ya ba da izinin duk ɗan ƙasa ya yi addininsa ba tsangwama. Nasiru Adamali kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Jama'a, abinda shirin namu na yanzu tana kenan baki ɗaya a daidai wannan lokaci, sai mako mai zuwa insha Allah. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, Dalla Gladanci ne daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington.
Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin ku.
To ga Bello nan bai nisa ba zai karanto mana labaran duniya, amma kuma wannan karin a takaice.
Sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce babu yadda za a yi Najeriya ta yi ikirarin samun nasara akan mayakan Boko Haram har sai an ceto ɗalibai mata sama da 200 da aka sace daga makarantarsa ta sakandare da ke Chibok a watan Afrilun shekarar ta gabata. A jawabin da ya yi bayan rantsar da shi yau Juma'a, Mr. Buhari ya ce dole ne a ceto ɗaliban Chibok waɗanda mayaka suka yi awon gaba da su a jihar Borno. Sabon shugaban ya kira Boko Haram a matsayin wata ƙungiya mara imani da rashin Allah a zuciyarta, kuma ta nisanta matuƙa daga addinin Musulunci. Buhari, wanda ya karɓi ragamin mulki daga Goodluck Jonathan, shi ne ɗan Najeriya na farko da ya kada shugaba mai ci a zaben jefa ƙuri'a, kuma ya ɗauki rantsuwa kama bakin aiki a lokacin da ake gudanar da bukukuwa a birnin tarayyar Najeriya Abuja da ke kewaye da hotuna da ƙyallaye launukan fari da ruwan ganye, wato launukan tutar Najeriya. A jawabinsa na farko, Mr. Buhari ya ce yana son Najeriya ta taka rawar gani a jagorancin shugabanci a nahiyar Afirka baki ɗaya. Najeriya ta fi kowace ƙasa a nahiyar yawan jama'a, kuma ita ce kan gaba a haƙo ɗanyen mai a duk faɗin Afirka.
To madalla, gaida Bello, masu sauraro da wani muka zo ga ƙarshen shirin mu wannan lokaci, sai can idan Allah Ubangiji ya kai mu da misalin ƙarfe 9:30 na dare a gogon Najeriya, za mu sake zuwa da labarai da rahotanni da ɗumuɗuminsu musamman kan abubuwan da suke gudana na tarihi yau Juma'a nan a Najeriya. Kafin wannan lokaci, a madadin sauran abokan aiki musamman shi Bello Habib Galadanci wanda muka gabatar da shirin tare da Julie Gresham wadda ta kula da ɗakin mu na watsa shirye-shirye, har ma da injiniyan mu a wannan yammacin Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewar mu huta lafiya.